الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Asabar 10 ga Ramadan hijira ta 1444 ya dace da 1 ga watan 4 shekara ta 2023. Muna cikin Suratul Ahzab, kuma za mu ci gaba da tafsiri insha Allah daga ayata 41. Karatunmu na yau yana dauke da bayani akan yawaita zikirin Allah, al-iksaru min zikrillahi ta'ala. Allah madaukaki yace,
ya ayyuhalladhina amanu kudullaha dhikran katira.
Ya ayyuhalladhina amanu, Allah madaukaki yace, ya ku wadanda suka yi imani, udhkurullaha, ku rika zikirin Allah, zikiran kasira, zikirin mai yawa. Allah yana kira masu imani su yawaita zikirin Allah, wato su yawaita yin zikiri. Wannan ya taho a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani, kamar yadda muka karanta a baya. Wannan aya tana kwadaitar da mu yawaita zikirin Allah bisa umarnin Allah. To, haka nan ta sashin hadisin Annabi Muhammad, nan ma an samu hadisi da yake da irin wannan umarni, hadisin Abdullah ibn Busrin yace, inna a'rabiyan qala li rasulillah, an samu wani balaraban ƙauye ya taho ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace masa, ya rasulullah, inna shara'i al-islami qad kathurat alayya. Yace, ya Rasulullah, shari'o'in musulunci sun min yawa. Duk da saukin addinin musulunci, amma kaga mutumin ƙauye ya ce abin ya mara yawa. Babu shakka addini yana da sauki. To, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana da saukin mu'amala, manzon Allah bai tsawatar masa ba. Ba shakka kuskure ne cewa shari'a ta yi yawa, shari'a ta wahalar, ba daidai ba ne, saboda ya saba abin da Allah ya tabbatar game da addinin musulunci. Allah ya tabbatar da cewa ya sauwaƙe addinin musulunci ga mutane. Kaga kenan ba daidai ba ne musulmi ya ce musulunci ya zo da wahala ko ayyuka sun mara yawa. Amma tun farko Abdullahi ibn Busrin ya ce mutumin baƙauye ne. Idan aka ce baƙauye ya aikata wani abu, kaga yana da uzuri na jahilci, saboda yanda yake zama a ƙauyensu, ba mamaki a tunaninsa idan Allah zai saukar da shari'a, bai kamata shari'a ta yi yawa haka ba. Sai ya ce, fa'anbi'ni minha bi amrin atashabbafu minha. Abinda nake so ka yi min umarni game da addinin musulunci, ka gaya min wani a cikin musulunci ɗin, shi wannan abin kaɗan ne amma mai yawan albarka. Saboda haka in na riƙe shi, ko da na samu sakaci ta wajen riƙon wasu sassan musulunci, wannan zai isar min. Shi wannan baƙauyen yana tunanin ba za a rasa wata gaba a cikin musulunci mai albarka ba idan ya riƙo da ita, zai samu lada kamar dai ya yi aiki da duka shari'o'in musulunci ne. Kala sai manzon Allah ya bashi amsa, ya ce masa, la yazalu lisanuka ratuban bi dhikrillah. Annabi ya ce, kada harshenka ya gushe, face yana jike da zikirin Allah. Wato, karka bari harshenka ya bushe, kullum ya zama zikirin Allah yake jika shi. Saboda idan kana magana, harshenka yana fito da yawu, yana daɗa jika bakinka. Wato, shi ne manzon Allah ya ce, to, magana da za ka riƙa yi, a ko da yaushe ta zama zikirin Allah ne. Wannan ya nuna cewar annabi yana masa umarni da yawaita zikirin Allah. Hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2687. Yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 7695. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi haka. Don haka wannan hadisin ingantacce ne. La yazalu lisanuka ratuban bi zikrillah, kada harshenka ya gushe face yana jike da zikirin Allah. Allah ka samu iya. To wannan aya da muka karanta ita ce take zama hujja wanda ke tabbatar da cewa zikirin Allah kashi biyu ne. Zikirin Allah kashi biyu ne, babu shakka. Kuma duk wanda ya dubi zikirorin Allah da suka zo a cikin Alkur'ani da waɗanda suka zo ta bayanin manzon Allah zai gani cewa zikirin kashi biyu ne. Kashi na farko mutlaka, zikiri ne a yi ta yinsa babu ka'ida. Zikiri na biyu shine muqayyada, wanda an masa ka'ida, saboda haka yana da sharadi. Babu shakka Alkur'ani ya tabbatar da wannan. To in ka dubi wannan aya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kaseera, Allah ya ce ku rika zikirin Allah mai yawa. Kaga bai ce ga adadin shi ba. Ashe kenan wannan yana daga nau'in al-azkarul mutlaqa, zikiri a sake. Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana ma wannan zikiri ka'ida ba. Illa da ya kira mu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi zikirin Allah, zikirin mai yawa, zikirin mai yawa. Kaga bai ce ga doka ba, amma malamai sun tabbatar ba shakka akwai ka'ida. Misali a fatawar lajina a juz'i na 24 shafi na 203, malamai suka ce ammal ad'iyatu wal azkarul ma'sura, kaga abubuwa guda biyu hukuncin su ɗaya ne a sunnar manzon Allah, da addu'a da zikiri, da addu'a da zikiri suna kusan hukuncin su iri ɗaya ne. Duk abinda aka ce ayi a zikiri, to an ce kayi ta sashin addu'a. Abinda aka hana ka ta sashin zikiri, nan ma an hana ka ta sashin addu'a. Ammal ad'iyatu wal azkarul ma'sura fal aslu fiha at-tawqif, malamai suka ce da addu'a da zikiri asali baka da ikon yin yanda kaga dama, baka da shi, shine at-tawqif. Saboda haka idan Allah ya ce ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa, karka dauka wai ya ce ka je kai yanda kaga dama ne. A asali da zikiri da addu'a baka isa kai yanda kaga dama ba, baka isa ba. Min jihati siga wal adad, kace a barin tsara ma kaina ga zikirin da zan rika yi, saboda haka na samu wani wurdi, ko kuma wani malami ya ba da wurdi. To babu wani malami mai ba da wurdi sai manzon Allah. Duk wani wurdi da wani malami ya baka, ka watsar da shi, baya da amfani, saboda ba ka da lada a kansa. Me dalili? Saboda zikiri da addu'a ibada ne. Baka isa ka yi ibada ba sai yanda Allah ya karantar, ba ma kai ba shi kansa manzon Allah bai isa ya yi ibada yanda ya so ba. Wallahi bai isa ba. Me yasa? Ai saboda ya faɗa mana, Allah ya faɗa mana a suratu Hud aya ta 112, fastaqim kama umirta. Wa ake gaya wa manzon Allah? Shi kansa annabi. Allah madaukake ya ce masa ka tsaya yanda aka maka umarni. To sannan sai aka ce wa man taba ma'aka, wanda ya tuba ya rike musulunci yana tare da kai, shi ma ya tsaya inda aka yi umarni. Kaga dai sai da aka fara da manzon Allah. Sannan a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wala tatugau, kar ku ƙetara. Kuma Allah ya ce ma annabi innahu bima ta'maluna basir, shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne. Kaga ba wai mu kadai ba, Allah yana ganin abin da annabi yake yi, Allah yana ganin abin da mu ma muke yi. In ba in ka dubi wasu hadisai, wanda wannan tana daga cikin ayoyin da suka tada hankalin annabi Muhammad, manzo Allah akwai sashin alqur'ani da ya tada hankalinsa to wannan yana ciki fastaqim kama umirta har ma yana cewa shayyabat yahudun wa akhawatuha shi kaga wannan sura suratu hudu da ire-irenta su suka sa nayi furfura qablan mashibi kafin lokaci yayi manzo Allah yace nayi furfura kafin zuwan lokaci dalili saboda Allah ya ce tsayayen da aka maka umurni Allah ya ce ma Annabi Muhammad ka tsaya ta inda aka maka umurni shi kaga shi kansa daukan umurni yake wajen Allah kuma inda zai yi kari shi ma fada bai kai labari ba haka alqur'ani ya ga mana walau taqawwala alaina ba'dal aqawili da dai Annabi zai kara kalma guda wallahi da bai kai labari ba saboda ka sha'anin Allah abun tsoro ne kuma ba nan kadai ba ba nan kadai ba suratu hud aya ta 112 haka in ka dubi suratu shura aya ta 115 Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika fad'u wastaqim kama umirta kaga nan ma ya faɗa masa wala tattabi ahwa'ahu Allah ya ce mu saboda haka ka tabbata ka tsaya kamar yanda aka maka umarni ashe kaga kenan babu shakka da zikiri da addu'a ibadu ne ba ka da ikon tsarawa ba ka da shi ba ka da wani ikon da zaka tsara ma kanka zikiri ba zai yi ba in ma ka tsara kai aikin banza saboda ibada ce ba mai iya tsara ta sai Allah da manzonsa ba mu da wani abu illa mu bi Annabi Muhammad idan mun bi shi sai mu tsira Allah ka samu iya wannan fatawar lajina da muke magana malamai suka ce fayan bagi lil muslim saboda haka ya kamata ga musulmi an yura'iya dhalika ya san da haka wa yuhafidhu alai yura'i dhalika wa yuhafidhu alaihi kasancewar zikiri da addu'a ba mai ikon tsara su sai Allah da manzansa ka san da haka sannan kuma ka kiyaye wannan ka'idar idan aka ce zaka kiyaye wannan ka'ida to zaka fahimci shi zikiri idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mar adadi al-muhaddada ce al-muhaddad ga adadi alal misali idan annabi ya gama sallah da yayi sallama zai ce astaghfirullah abinda ya tabbata kenan a hadisi da aka ruwaito daga sahabbai to da aka ce maka annabi yana yin guda uku ya kace kai mu a zamanin nan zunubin namu da yawa bane dinga yin guda 100 babu shakka baka tsaya yanda Allah ya umurce ka ba kuma haka bane Allah ne yace fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw kar ku ketare iyaka innahu bima ta'maluna basir Allah ya san muna zanubi ya turo manzon Allah yace mu yi koyi da manzon Allah saboda kai dan annabi yace astaghfirullah sau uku ai ba kai ne zaka ga manzon Allah kana zanubi ba manzon Allah ya fi ka sani Allah ya nuna masa halin al'umarsa kuma Allah da ya turo annabi ya ce marga iya abinda za ka yi saboda ka manzo Allah istighfarin da yake yi sau uku ne me ya kamata kar ka wuce uku to idan ka yi haka ka bi tsarin Allah ka zama mai biyayya ba mai karambani ba wala fi siga haka nan kuma kar ka yadda ka canza tsarin da annabi ya zo da shi idan aka yi sallama sai annabi ce astaghfirullah sai ka ce akwai istighfarin da yafi kowanne kamata yayi bari zan sa shi a gurin ka canza me ka canza siga idan ka canza sigar zikirin manzon Allah nan ma kai aikin banza saboda kana gwada cewa kafi annabi ilimi ko kuwa a kana cin gyaran Allah shi da ya ce mu yi koyi da annabi kuma ga abin da annabi ya karantar kai ba za ka yi karin naka ولا ينقص من ذلك ولا يحرف فيه كرك يدا كرجة وانا أبو نذكري كو الدعاء تتبت دجمان الله كرك يدا ككارة وتكلمة كو وانا حرفي الذكري كو الدعاء تتبت دجمان الله وانا مجان تنا فتاوى اللجنة مجلنا إشان ده شافين داري بيودا أوكو كما أمجلنا إشان ده شافينا همسن ده أوكو malamai suka ce al-aslu fil adhkari wal ibadati at-tawqif wa alla yu'badu allaha illa bima shara'a da magaidar kenan shi Allah karka yadda ka bauta mishi sai ta yanda shi ya tsara ba yanda ka tsara ba kaidar kenan in mutun yana son ya samu rabo ya samu lada akan abinda yayi a duniya to wallahi ka tabbata ka tsaya daidai karantar manzon Allah don Allah ya san da mu amma bai turo wani ba sai ya turo annabi Muhammad ya turo manzon Allah ya zo ya karanta da mu addini kaga kenan iya abinda Allah zai tambaye mu akai a kiyama shine wanda ya turo annabi ya koya mana ba abinda wani mai karambani a unguwan ku ya tsara ba saboda wani yana ganin shi ya dade da ilimi ya shekara 50 don haka yanzu ma ai anya bai shiga takalman manzon Allah ba to ba zai iya shiga ba tsawon shekara 1400 babu mutum kamar manzon Allah babu shi abin ne wanda hankalin ka ma zai baka Allah ya san da mu amma bai turo mu ba ya zabi annabinsa ya turo ya karantar da shi abinda zamu yi to wallahi babu addini sai abinda manzon Allah ya zo da shi iyakar abin da zaka yi ka samu lada shi kenan saboda ka sai malamai da suka duba sai suka gane ashe zikirin nan yana da sharuɗa guda hudu zikiri yana da sharaɗi guda hudu wannan zikiri imma ya kasance mutlaqan an taqyidi Allah ya yi umarni a yi zikirin sannan babu ka'ida kamar yadda muka karanta wannan ayat kenan za ka samu kamar yadda muka ce zikiri kashi biyu ne akwai wanda ya samu ka'ida akwai wanda bai da ka'ida to dukkansu suna ta'allaka da sharuɗa na farko la'akari da lokaci idan har annabi ya ce a yi wannan zikiri a lokaci kaza ko ayi wannan addu'a a lokaci kaza to karka yadda ka canza lokacin in ka canza lokacin kai aikin banza na biyu adadun idan annabi ya bayyana adadi na yin wata addu'a ko zikiri karka yadda ka wuce idan ka wuce kai aikin banza na uku idan annabi ya bayyana waje da ake yin zikiri ko addu'a waje idan ya bayyana wajen addu'a to karka yadda ka canza wannan wajen ka zauna akan haka na hudu shine idan annabi ya bayyana kaifiya siffar da ya kamata a ce an yi wata addu'a to nan ma karka yadda ka canza kaga kenan abubuwa guda hudu lokaci adadi waje da kuma siffa lokacin addu'a ko zikiri da adadin addu'ar da za a yi ko kuma zikiri da wajen da za a yi addu'an ko zikiri da kuma siffar addu'an ko kuma zikiri karka yadda ka canza idan ka kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu to an gama idan ka yi zikirin ka za ka samu lada idan ka yi addu'a za ka dace da rahama Allah ka samu dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen zikirinmu da kuma addu'anmu la yajuzu lana an naltazima fihi bi kayfiyya don haka ba daidai bane ka kawo wani tsari ka kawo wani tsari aw waqtin ko lokaci aw adadin ko kuma adadi alal misali ai annabi ya karantar da addu'ar bashi idan mutum yana ya karanta addu'ar bashi Allah zai biya masa to sai ka dauki wannan addu'a ka ce kai bari zan mata nafila 100 ita wannan addu'a kuma zan rika karanta ta a sujjada sau 100 waye ce maka kaga kai ƙarin da babu shi duk ƙarin da kai wanda babu shi to yana sa aikin kai zama aikin banza saboda haka anan dole ne mu kiyaye idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga lokacin addu'a mu tsaya mata idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga adadin addu'a ko zikiri mu tsaya masa na uku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajen addu'a mu tsaya mu wannan waje da ake yi mahallin addu'an kar mu canza sannan na hudu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da akwai siffar addu'an to yanda siffan ya taho kar ka canza to idan mutun ya tsaya mu wannan ibadarsa ta dauki wannan siffa ba kuma zikiri da addu'a da kake a bayan sallah ba hatta na cikin sallah hatta a cikin sallah ya zama abinda annabi yayi shi zaka yi zikirin da aka aje shi a ruku'u kar ka dauke shi ka kai shi sujuda zikirin sujuda kar ka dauke shi ka dawo da shi a ruku'u kar ka canza mahallin zikiri kada ka canza mahallin addu'a duk wannan abin idan kai karambani mutum yake kuma yana sa yayi asarar ladan shi saboda Allah ya gargade mu yace wala tatugau kar ku ketara to iyaka yanda kaji annabi ya karantar kai kokari ka rike ka rike to wallahi idan ka rike kana yi sai ka samu kusantar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma ya zo a cikin fatawa islamiyya mujallal na hudu shafi na 178 babu shakka in ka dubi zikirori da addu'o'i da ka samu kashi biyu ne kashi guda ana son ka yawaita su to tunda ana son ka yawaita anan ba za ka canza siffar zikirin ba nan inda sharadi da yake shigowa tunda an ce a yawaita zikiri kaga kenan bayi da lokaci sannan ba shi da waje sannan ba shi da adadi abu daya shine wanda yake da shi siffa wannan siffar ita ce kadai zaka rike amma kana iya yin wannan zikiri a kowane lokaci kuma a kowane waje a kowane hali matsalar kawai kar ka canza lafazin zikirin kada ka canza lafazin addu'an in ka dubi zikirori na annabi Muhammad zaka samu kashi biyu ne kamar yadda muka faɗa yanda malami suka tabbatar haka din ne yanda kuma Allah ya yi magana a nan kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa tunda Allah maɗaukaki ya ce mu yi zikirinsa zikiri mai yawa kaga anan kenan an cire sharadi na farko babu lokaci an cire sharadi na biyu babu adadi an cire sharadi na uku babu waje me ya rage sauran sharadi na hudu shine kaifiya ka tabbata yanda zikirin ya fito daga bakin manzon Allah haka kake yi kar ka canza shi amma ba lokaci babu waje babu kuma adadi shi yasa idan aka ce udhkurullaha dhikran kaseera ashe kaga ba adadi to nan ma kana iya laifi idan kayi mar adadi to akwai waɗannan zikirorin kar ka dauka kowane irin zikiri ne ake yi ba kowane iri bane nan ma sai ka koma ga hadisan annabi Muhammad shin wani irin zikiri ne za mu yi shi a koda yaushe wanda sharuɗa guda uku ɗin nan suka faɗi gare shi babu sharaɗin lokaci babu sharaɗin adadi ko babu sharaɗin waje wani zikiri ne in ka koma hadisan manzon Allah da ka samu na ɗaya akwai hadisan Abdullahi bin Amri ya ce ƙala rasulullahi manzon Allah ya ce ma alal ardi rajulun yaqul babu wani mutum a doron ƙasa da zai faɗi wannan zikiri illa kuffirat anhu zunubuhu fa ce an gafarta masa zunubansa wa in kanat aksara min zabadil bahari ko da zunubinsa ya fi yawan kumfan teku ko da zunubin mutumin ya fi yawan kumfan teku in kai wannan zikirin Allah zai gafarta maka hadisin yana da kyau yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3458 kaga iyakar abinda manzon Allah ya faɗa kenan annabi ya ce babu wani mutum wanda zai yi wannan zikiri face an gafarta mai zunubansa ko da yawansu ya kai kumfan teku kaga annabi bai ce da safe ba bai ce da yamma ba bai ce sau ɗari ba bai ce kuma ga wurin da za a yi a masallaci ko a gida ba a'a kaga duka annabi bai faɗa ba ai manzon Allah ya fi mu sani idan a ce wannan zikirin yana buƙatar a san waje da annabi zai faɗa tunda kaga annabi bai faɗi lokaci ba, bai faɗi adadi ba, bai faɗi waje da za a yi ba, amma ya faɗa mana zikirin, kuma ya faɗa mana ladan, ya ce komai yawan zunubinka Allah zai gafarta maka. Manzon Allah sai ce zikirin shi ne la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Shikenan manzon Allah ya ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Annabi ya ce in kai komai yawan zunubinka koda ya kai yawan kumfante ku Allah zai gafarta ma. Kaga wannan yana cikin me al-azkarul mutlaqa. Saboda haka wannan ayar da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dhikran kaseera, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikirin mai yawa. Wani zikiri ake nufi? Wannan zikirin ake nufi. Saboda me? Shi ne zikirin da ba a san yawan shi ba. Annabi bai ce ga yawan abin da za ka yi ba, annabi bai ce ga wajen da za ka yi ba, annabi bai ce ga kuma adadin abin da za ka yi ba, illa dai ya gaya mana kaifiya. To yanda annabi ya faɗa ɗin nan, idan kana son ka zama mai ladabi kar ka canza, inda so samu ne kar ma ka raba, yanda annabi ya faɗa ka yi. Saboda haka za ka ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, kar ka raba su, tunda annabi bai raba ba, kuma babu wata riwayar da ta raba su. Saboda haka mafi dacewa shine ka yi shi a hade, tunda annabi ya kawo shi a wannan lafazi. Domin idan ka raba, to anan kuma sharadin canza kaifiya ya shigo, wanda shine yake zama laifi. Na biyu, akwai hadisin Qais bin Sa'd bin Ubada, da shi da babansa dukkansu sahabban manzon Allah ne. Babansa shine Sa'd bin Ubada, ya kama hannun Qais bin Sa'd dafa'ahu wa dafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu, ya kama hannun ɗansa Qais ya miƙa wa manzon Allah, sai ya ce ma annabi ya rasulullah, yaron nan ina so ya taimaka hidima a rayuwarka, ya taimaka hidima. Sahabbai sun yi haka. Saboda haka akwai yara da suke tare da manzon Allah suna mar hidima iyayensu, su suka sa su su yi haka saboda su samu tarbiyyar gidan manzon Allah. To shi Qais bin Sa'd yana ba da labari, ya ce famarra bi annabiyu, wata rana sai annabi ya zo wuce ni a gidan manzon Allah, waqad sallaitu, na riga na gama sallah, fadarabani bi rijlihi, sai manzon Allah ya shure ni da kafansa, sai ya ce ala adulluka ala babi min abwabil janna, kana so in nuna maka wata kofa daga cikin kofofin aljanna? Sai na ce bala, ina so ya rasulullah. Kala, sai manzon Allah ya ce la haula wala quwwata illa billah, sai manzon Allah ya tafi sa la haula wala quwwata illa billah. To kaga wannan kuma ya samu nashi munasaba ta musamman. Ai, a wancan da muka faɗa akwai la haula din. Saboda haka in wancan za ka yi ba za ka cire la haula ba, amma idan wannan zikirin za ka yi sai kuma ka riƙe la haula ita kadai ka yi ta yi, babu lokaci, babu adadi, kuma babu waje. Saboda manzon Allah ya ce kofar aljanna ce, babu lokacin da baka son kusantar kofar aljanna. Hadisin sa ya inganta, yana sahihu targhib, hadisi na 1582. Sannan akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari. Hadisin Abu Ayyub al-Ansari ya zo da riwayoyi masu yawa, kuma babu shakka hadisin yana da muhimmanci. Yana daga cikin hadisai da suka yi bayanin Isra'in manzon Allah, kasan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke shi ya kai shi sama. Wannan tafiyar al-Isra ita ce ake kira al-Mi'raj, lokacin da manzon Allah ya hau sama bisa umarnin Allah. To hadisin Abu Ayyub al-Ansari yana cikin hadisai da suka bayyana abubuwan da suka auku ga manzon Allah a sama. Yace inna nabiyya laylata usriya bihi, a wannan dare da aka yi tafiyar da annabi, lokacin da annabi ya tafi sama, marra ala Ibrahim, ya wuce annabi Ibrahim sai yace ala nabiyyina wa alaihi as-salatu was-salam inji Abu Ayyuba wato tsira da aminci su tabbata ga annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zan Allah ya hadu da manzanni ya hadu da manzanni a sama daga cikin manzannin da annabi ya hadu da su akwai annabi Ibrahim a lokacin da suka hadu yace ya Muhammad mur ummataka kayi umarni ga al'umarka an yuksiru min garasil janna su yawaita dashe a gidan aljanna su yawaita dashe a gidan aljanna to sai manzon Allah ya ce masa wa magarasul janna magarasul janna me zai iya zama dashe na aljanna kala sai annabi Ibrahim ya ce la haula wala quwwata illa billah wannan kalma la haula wala quwwata illa billah dashe ne a gidan aljanna shi hadisin Abu Ayyub al-Ansari wannan riwaya tana sahihul Bukhari musamman al-Imam al-Bukhari yayi babi dan yayi bayanin falalar la haula wala quwwata illa billah wannan zikirin yana da falala ba na wasa ba sai ya kawo hadisi na 6236 wato abin da yasa hadisin yake da muhimmanci annabi Ibrahim alaihi salam wasiyarsa kenan ga annabi Muhammad annabi Ibrahim ya hadu da annabi Musa annabi Muhammad ya hadu da annabi Ibrahim alaihi salam kafin su rabu sai annabi Ibrahim ya ce idan ka dawo kayi umarni ga al'umarka su yawaita yin dashe ma gidajensu na aljanna wato kamar idan aka baka aljanna za a baka ƙasa ne babu shuka za a baka ƙasa babu shuka me shukar aljanna yawan zikirinka idan ka ce la haula wala quwwata illa billah sai a dasa ma bishiya a gidan aljanna kaga kenan yawan zikirinka yawan dashe da kake samu a gidan aljanna idan baka yawaita zikiri ba ba a ce ba za ka samu aljanna ba amma ba mamaki in ka samu aljanna zai zama kaman hamada rairayi baka da itatuwa me dashen aljanna zikirin Allah kuma muhimmin zikiri shine la haula wala quwwata illa billah so kaga hadisin Qais bin Sa'd bin Ubada annabi sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata illa billah kufar aljanna ce a hadisin Abu Ayyub al-Ansari bisa wasiyar annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'umma su yawaita dashe na aljanna dashan aljanna ko shine la haula wala quwwata illa billah to wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban akwai wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ha babun min abwabil janna kamar yanda ya zo a hadisin Qais bin Sa'd bin Ubada a wannan hadisin ma na Abu Ayyuba annabi Ibrahim ya ce wa annabi Muhammad a yawaita la haula wala quwwata illa billah saboda kuwa la haula ita ce kofa ta aljanna wato tana cikin kofofin aljanna akwai riwaya da tazo har yanzu a littafin al-musnad anna rasulullah laylata usriya bihi marra ala ibrahima annabi ya wuce annabi ibrahim a daren isra'i fa qala sai yace man ma'aka ya jibrila annabi ibrahim yace ya kai mala'ika jibrilu da wa kuke tare kala sai yace muhammadun ina tare da annabi muhammad fa qala lahu ibrahim sai annabi ibrahim yace wa mala'ika jibrilu yace ma annabi kai mur ummataka fal yuksiru min girasil janna kai umarni ga al'ummaka su yawaita yin dashen aljanna to sai annabi ibrahim da kansa ya bayyana yace fa inna turbataha tayyiba kasar aljanna mai kyau ne ba irin kasar hamada ta duniya ba ita kasar aljanna akwai dausayi ba abinda take bukata illa ayi shuka zai fito wa arduha wasi'a kuma kasar aljanna tana da fadi duk wannan bayanin annabi ibrahim ne aljanna tana da fadi kuma kasanta yana da albarka dausayi ne saboda haka a yawaita dashe kaga annabi ibrahim ya gane yawan zikirinka yawan itatuwan da ka samu a gidan aljanna shine annabi ya tambaye shi ma girasul janna sai ya ce la hawla wala quwwata illa billah to akwai kuma hadisin sayyidina umar bin al-khattab wanda shine na hudu hadisin sayyidina umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace aksiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita zikirin la hawla wala quwwata illa billah sai annabi yace fa innaha kanzun min kunuzil janna saboda wata taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna akwai kuma riwayar abu huraira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah yace aksiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita fadan la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna kaga wannan hadisin game da albarkan game da albarka na zikirin la hawla wala quwwata illa billah kaga mun samu sahih hadisin qais bin sa'ad bin ubada an samu hadisin an samu hadisin abu huraira an samu hadisin abu ayyub al ansari an samu hadisin sayyiduna umar kuma akwai hadisin jabir bin abdullah hadisin jabir yana kama da hadisin abu huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aksiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita fadan la hawla wala quwwata illa billah kaga ku yawaita annabi bai ce ga adadi ba saboda haka babu adadi amma kuma ba za ka canza yanda tsarin la hawla din ya so ba ba za ka canza ba yanda annabi ya karantar la hawla wala quwwata illa billahi haka za ka yi kuma nan za ka tsaya to sannan akwai hadisin wata riwaya ta Abu Huraira wanda da kuma Abu Sa'id al-Khudri su biyu suka rawaito hadisin yana sahihu Muslim yana sahihu Ibn Majah hadisi na 376 yana sahihu Jami' Saghir hadisi na 713 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 390 waɗannan sahabbai mutum biyu da Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri wannan ita ce riwaya ta shida suka rawaito hadisin manzon Allah annabi ya ce annahu mashahida ala rasulillah sai da suka shaida suka ce mun shaida cewar mun ji manzon Allah ya faɗa dan haka wannan hadisin yana da ƙarfi iza qala al-abdu la ilaha illallah wallahu akbar idan mutum ya ce la ilaha illallah wallahu akbar kaga a hade yake don haka karkara ba idan har ka iya fadin haka to Allah mabuwai mai daukaka da kansa zai ce sadaqa abdi bawa na ya fadi gaskiya don ko abin da ya fada gaskiya ne la ilaha illa ana wa ana akbar babu abin da ya cancanta abauta wa face ni kuma Allah zai ce babu shakka kuma ni nafi komai girma ba abin da ya kai ni girma saboda haka ba abin da ya kai Allah girma wannan yasa a sallah kaji ana cewa Allahu akbar Allahu akbar babu shakka babu abin da girman sa ya kai na Allah ya kai zatin Allah wa idza qala al abdu idan mutum yace la ilaha illa Allah wahdahu kaga shi kuma zikirin iyaka sa kenan la ilaha illa Allah wahdahu la ilaha illa Allah wahdahu haka nan zaka yi idan mutun ya fada kala sai Allah ya ce sadaqa abdi nan ma bawa na ya fadi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta abota wa face ni wahadi kuma ni kadai kadai ne ba biyu bane ni kadai ne sannan annabi ya ce idan mutun ya ce la ilaha illallah la sharika lahu kaji kuma wannan tsarin zikirin la ilaha illallah la sharika lahu wancan la ilaha illallah wahdahu shikenan wannan kuma la ilaha illallah la sharika lahu kala sai Allah ya ce sadaqa bawa na ya fadi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta abota mun face ni wala sharika li kuma babu mai tarayya da ni wa idza qala al abdu idan mutun ya ce la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu shikenan wannan shine zikirin da zaka yi tai la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu duk sa'ilin da ka fada kala sai Allah ya ce sadaka abdi bawana ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta abota mu face ni liyal mulku waliyal hamdu mulki na wani kuma godiya tana gare ni dan babu wanda ya cancanta abota a gode masa sai Allah to sannan annabi ya ce idan mutun yace la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kaji kuma inda wannan zikiri yazo haka zaka yi ta maimaitawa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kala sai Allah yace sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin bauta da ya cancanta abota sai ni wala haula wala quwwata illa bi babu dabara babu ƙarfi da yake da tasiri sai abin da ni na hukunta kawai saboda ka dabaraka da ƙarfinka ba za su iya samu maka komai ba shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin yana sahihu ibn maja yana sahihu muslim yana sahihu al-jami' sagir hadisin ya tabbata ya inganta in ka dubi wannan hadisin zikirin da annabi ya karantar da mu la ilaha illallah wallahu akbar wannan zikiri guda ne kuma bayi da adadi bayi da lokaci bashi da adadi babu lokaci sannan kana iya yin sa a ko ina la ilaha illallah wahdahu kadai to sai na biyu la ilaha illallah la sharika lahu kaga zaka ce me zai hada me zai hana a hada shi a ai baka fi manzon Allah ilimi ba yanda annabi ya karantar mu tsaya gare saboda ka an baka su da yawa wanda kaga dama ka dauka ko dai la ilaha illallah la sharika lahu ko la ilaha illallah wahdahu ko la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu ko la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah wadannan duka sun inganta daga manzon Allah to sai na bakwai nan ma ya tawata hadisin Abu Huraira wanda wannan hadisi mun shaji saboda yawan ladan da yake tare da wannan annabi yana cewa kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani kalmomi guda biyu ba su da nauyi akan harshe sako-sako akan harshe shine khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani amma idan aka dora su akan sikeli a ranar kiyama suna da nauyi habibatani ilar rahmani ababen so ne wajen Allah wato Allah yana son su sai manzon Allah ya ce kalma biyun su ne subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kaga ai annabi ya ce guda biyu tunda ya ce guda biyu ba lalle bane ka hada su kana iya raba su da annabi ya ce guda daya ba za ka raba ba amma tunda ya ce kalmomi ne guda biyu saboda haka kana iya daukar rabi subhanallahi alazim subhanallahi alazim shi annabi a wannan hadisi bai ce mana ga yawan abin da za ka yi ba kuma bai ce ga lokacin da za a yi ba bai ce kuma ga wajen da za a yi ba saboda haka da Allah ya ce mu yi zikiri mai yawa to irin wannan zikiri za ka dauko subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu fadli tasbihi shine hadisi na 6643 yana sahihu muslim babu fadli tasbihi wat tahmid wat tahlil wat takbir musamman al imam muslim ya masa babin falalan tasbihi babin falalan hailala da kuma falala takabbara da falala na tasbihi ya musu babi guda sai ya kawo nan hadisin Abu Huraira akwai riwaya da tazo kuma sahihu muslim hadisi na 2694 sai annabi ya juya subhanallahi wa bihamdihi sannan subhanallahi alazim kaga a sahihul bukhari subhanallahi alazim sannan subhanallahi wa bihamdihi amma a sahihu muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi wa bihamdihi shine farko subhanallahi alazim kuma shine karshe wato wannan shi ya nuna cewar babu laifi saboda ka dauki wannan a matsayin na farko wancan ya zama a ƙarshe ko wancan ya zama a ƙarshe wannan ya zama a farko tunda sahih bukhari subhanallahi alazim shine farko sannan subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah mai girma wannan kuma fa sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya ta gare shi kowanne zikiri ne mai zaman kansa ibn taymiya yana cewa yassarallahu ala ahli alislam idan kana neman wata gara basa a addinin musulunci misali da wani zai tambaye ka shi musulunci akwai gara basa ka ce mara akwai ibn taymiya ya ce idan ma akwai gara basa a addinin musulunci to wallahi wannan zikirin ne in ma akwai gara basa waɗannan kalmomi guda biyu shi yasa manzon Allah ya ce khafifatani ala lisani me dalili saboda yassara Allahu ala ahli alislam annabi yana nuna Allah ya sawwake kalmar ba ta da wuya saboda haka kana zaune kana ta yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ko kuma subhanallahi alazim subhanallahi alazim wa huma afdalul a'mali sai ibnu taymiya ya ce duk duniya babu aikin da za ka yi na ibada ka samu ladar da kalman nan guda biyu suke samarwa babu ibadar da za ka yi babu ma zikirin da za ka yi wanda ya kai wannan zikiri shi yasa manzon Allah ya ce habibatani ila rahmani Allah yana son su to waɗannan duk misalin da muka bayar na zikiri ne da ake kiransa al-mutlaq saboda haka idan Allah ya ce ku yawaita zikiri ana nufin ku yi zikirin da annabi ya karantar zikirin da ba shi da adadi ba shi da mahalli ba shi da lokaci Allah ya sa mu gane ba wai ka tsara ka yi ta yin yanda ka ga dama ba a'a to sai kuma zikiri na biyu mai Allah maɗaukaki ya ce mana
wasabbihuhu bukratan wa asila
kaga can Allah maɗaukaki ya ce mu yi zikiri mai yawa wannan shine ake nufi da al-azkarul mutlaqa to bayan Allah ya ce mu yi zikiri mai yawa to sai kuma ya zo da bayani akan zikiri mai ka'ida kaga wancan sakakken zikiri ne wannan kuma fa zikiri ne wanda aka daure shi da ka'ida me yasa aka ce an daure shi da ka'ida Allah ya ce wasabbihuhu ku yi tasbihin Allah bukratan wa asila da safe da yamma tunda Allah ya ce da safe da yamma ashe kaga zikirin yana da lokaci ko tunda yana da lokaci yana da kaidi wal asil huwa al waqt ba'da al asr ila al maghrib asali ina aka ce al asil tsakanin la asr da maghriba ne tsakanin la asr da maghriba ne wannan ya zo a tafsirin mu na bara yaushe ne ya kamata kai zikirin yamma to idan kana son sanin lokaci ka dawo ga wannan aya Allah ya ce mu yi tasbihin sa da safi da yamma sai ya kira kalma ta al-asil al-asilu da larabci me al-asilu ka bude kamus zaka ga ana cewa huwal waqtu ba'da al-asr ila al-maghrib lokacin da yake tsakanin la'asar da maghriba shi ake nufi da al-asil ashe idan Allah ya ce ku yi zikiri ku yi tasbihi kaga yace sabbihuhu ku yi tasbihi ku yi tasbihin Allah da safe da yamma to yana nufin kenan bayan la'asar zuwa maghriba kamar lokacin da muke yanzu din nan yana daga cikin lokutan zikirin Allah lokacin da Allah ya mana umarni mu rika tasbihi kuma ba nan kadai ba akwai kamar a suratu ghafir fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar na aka ce bukra can kuma aka ce al ibkar kaga jam'i ne to amma da aka zo maganar yamma anan Allah ya ce asilan a can kuma Allah ya ce bil ashi wannan ya nuna da al ashiyu da al asilu suna daukan ma'ana guda saboda haka al ibkar awwalun nahari yaushe ne ake ce ma al ibkar bukura da safe da safe daga al fijr ya fito kai zikirin Allah zuwa fitowar rana wannan shi ake kira bukura saboda haka idan an ce wane yayi sammako ana nufin ya tashi bayan alfijir ya fito kafin rana ta gullo wannan shine sammako amma idan mutum bayan rana ta fito ya tafi gona
ina wani yayi sama ko a'a ba gaskiya bane wanda sai da ya karya mai ta higona saboda ka bukura da sahi ne kafin ranar ta fito ne awwalun nahari amma idan aka ce al'ashiyu fa akhirun nahari yau karshen yamma wannan ma yazo a suratu qaf ayata 39 fasbir alama yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi shi ya fassara mana sabbihuhu bukratan me ma'anan bukra qabla tulu'i shamsi Allah da kansa ya fassara kafin rana ta bullo me ake nufi da al-asil sai Allah ya ce wa qabla al-ghurubi kaga nan ma ya fassara mana kafin rana ta buya lokutan zikirin nan su ne da Allah yake ta maimaitawa saboda suna da muhimmanci suna daga cikin lokuta mafi girma masu tasiri kuma suna daga cikin lokutan da shedan yafi farautan su ga dan adam shedan yafi farautan lokutan nan guda biyu na zikirin Allah ya raba ka da lokaci mai albarka daga bullowar alfijir zuwa fitowar rana duk yanda za a yi sai ya raba ka da shi to sannan na biyu bayan la'asar kafin rana ta buya ya raba ka da wannan in dare yayi ya raba ka da tashi kai ibada domin a cikin suratul qaf Allah ya ce wa minal layli fasabbihhu wa adbara sujudi in dare yayi nan ma kai tasbihi amma kaga anan Allah ya bada muhimmanci ne ga lokuta guda biyu sabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce mana mu rika tasbihin sa da safe da yamma amma a suratul qaf ya hada hadda cikin dare wa minal layli fasabbihhu in dare yayi nan ma ku yi masa tasbihi kaga kenan ana son tasbihin dare amma in ka dubi alqur'ani zaka ga tasbihin dare ba shi da yawa kamar tasbihin safe da yamma zikirin safe da yamma yafi yawa a cikin alqur'ani Allah yafi yawaita umarni da shi to don haka yasa zikirin da aka fi so mutun yayi ya kasance qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wanda Allah da kansa ya faɗi wannan qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kai zikirin kafin rana ta bullo kai zikirin kafin rana ta buya to wannan zaka gansha bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-wabil as-sayyib wa rafi'ul kalimi at-tayyib shafi na 200 kuma wannan ita ce fahimtar ibn taymiya nan ma zaka gani a littafin zikirin da shi ya rubuta akwai littafin zikiri na ibn taymiya da ake kira al-kalimu at-tayyib zikrul kalim kitabul kalimi at-tayyib amma na ibn al-qayyim al-jawziya yace al-wabil as-sayyib wa rafi'ul kalimi at-tayyib wato hikima yayi yayi nashi littafin zikiri saboda ya ƙara daga na malamin sa saboda littafin zikirin malamin sa shine al-kalimu at-tayyib shi kuma sai yayi nashi littafin al-wabil as-sayyib wa rafi'ul kalimi at-tayyib kaga kenan yayi nashi saboda ya karfafa mana na malamin sa in ka dubi littafin sa shafi 200 ka dubi na malamin sa shafi na 23 zaka ga ibn taymiya musamman yayi babi fi zikrillahi ta'ala tarafayn nahar akwai falala a rika zikirin Allah da safe da kuma yamma Allah ka samu iya rikewa to idan mun dubi wannan aya me Allah yace mu yi tasbihin sa da safe da yamma wannan ya zama zikiri muqayyad me yasa aka ce al-muqayyad saboda Allah ya ce da safe to tunda ko an ce da safe kaga yana da lokaci wannan zikiri ne al-muqayyad akwai misalan sa shi ma na daya hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi idan gari ya waye da asuba sai kai wannan zikiri ko yamma ta yi kafin rana ta buya sai kai wannan zikiri sai manzon Allah ya ce idan ka yi shi mi'ata marra sau 100 lam ya'ati ahadun yawmal qiyamati idan aka tashi a filin kiyama babu wanda zai zo da lada bi afdala mimma ja'a bihi ladan da yafi naka mu fahimci wannan da kyau manzon Allah ya ce kayi da safe ya ce kayi da yamma idan har ka iya yin guda 100 to a lahira babu mai tashi da ladan da ya kai naka. Da sai manzon Allah ya ce, illa ahadun kala misla ma kala, sai fa wanda ya faɗi irin abin da shi ma ya faɗa. Kaga shi ma ya faɗi ɗari kenan, to sai annabi ya ce auza da alaihi, ko kuma ya yi ƙari, to magana ta ƙari, saboda haka zikirin ya zama al-mutlaq. Sai manzon Allah ya ce abinda ake so ka yi din subhanallahi wa bihamdihi, shikenan da safe da kuma yamma. Idan ka yi ɗari a lahira ba mai tashi da lada ka Makka, manzon Allah ya ce sai dai wanda ya yi kamar daidai da naka, ko ya yi fiye da naka. To tunda annabi ya ce ko ya yi fiye da naka, ashe subhanallahi wa bihamdihi ba yi da adadi, amma ya samu lokaci, ya samu lokaci yaushe, safe da yamma, ba shi da adadi amma ya samu lokaci. Saboda haka zikiri ne al-muqayyad, ta sashin lokaci amma ta sashin adadi al-mutlaq ne. Don haka in ka zauna da safe, kar ma ka damu kanka wai sai ka rike carbi, a kai ta yi kawai, kai kanka ma baka san me ka faɗa ba. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, wannan shine ba ma sai ka kirga ba. Saboda haka kai ta yi, akwai lokacin da muke Arafa, sai naga wanda carbi ne, ce kai ko wannan carbi me zai maka, yanzu kai guda 99 kake roƙo, ai ni ban da adadi. Saboda haka ai ta zikiri, saboda zikirin Arafa ya fi kowanne falala, kuma kamata yi a ce kayi ta yin sa ba adadi, domin ana Arafa da yamma ne. Kaga Arafa tunda ana yin ta da yamma, ta fada cikin lokuta masu albarka guda biyu na zikirin Allah. Kuma gashi annabi ya ce idan ka ce subhanallahi wa bihamdihi sau 100 da safe ko da yamma, babu mai samun lada kamar ka a kiyama, sai wanda ya faɗi fiye da kai, ashe kaga kenan ba shi da adadi, kamata ya yi kai ta yi. To wannan kenan, yana sahihu Muslim, babu fadlit tahlili wa tasbihi wa du'a, shine hadisi na 2692. Akwai riwayar tana sahihu targhib, hadisin 653. To kuma akwai wata riwayar ta Abu Huraira, har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yusbihu, wanda ya faɗa, ya faɗi wannan zikiri da safe, wa idza amsa kadhalika, haka ma da yamma, da safe ka faɗa 100 marra sau 100, da yamma ka faɗa sau 100, lam yuwafi ahadun min al-khalaiqi, babu cikin halittun Allah karkab wanda zai samu bi misli ma wafa, irin abin da ka dace da shi na yardan Allah. Kaga nan ba ma faɗi wato yawan lada koko yawan mutane ba, manzon Allah ya ce halittun Allah gaba ɗaya. Ashe kenan wannan ya bambanta da wancan. Shi wannan kuma annabi ya ce subhanallahi al-azim wa bihamdihi, ka ce subhanallahi al-azim wa bihamdihi sau 100 da safe, sau 100 da yamma. Manzon Allah ya ce to duk halittun Allah babu mai samun irin abin da ka samu. Amma a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka ƙara ba. Saboda haka wannan hadisi, wannan riwaya sai ta zama muqayyada. Da safe idan zaka yi wannan zikiri subhanallahi al-azim wa bihamdihi, kar ka yadda ka wuce 100, saboda manzon Allah bai ce a wuce ba. Amma kaga wancan zikirin subhanallahi wa bihamdihi, manzon Allah ya ce wanda yayi fiye da kai yafi kalada. Kaga annabi yana mana isharar da cewa ba shi da adadi, wannan kuma ga ladansa mai yawa amma sai zama yana da adadi. Hadisin yana sahihul Abi Daud, hadisi na 2091. To sannan na uku akwai hadisin Abdullah ibn Amr. Hadisin Abdullah ibn Amr ya ce manzon Allah ya ce man qala subhanallahi 100 marra, idan ka ce subhanallah, subhanallah sau 100, qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, kafin rana ta hito kuma kafin rana ta buya. Kaga annabi ya karantar da mu ashe wannan ayar umarnin da Allah ya mana, sabbihuhu bukratan wa asila, ku yi tasbihin Allah da safe da yamma. Annabi ya gaya mana yadda ake tasbihin, wannan hadisi na Abdullahi ibn Amr annabi yace idan kace subhanallah kadai subhanallah sau dari da safe da yamma kana afdala min mi'ati badana ladanka yafi wanda zai ba da sadakar raquma guda 100 wanda zai ba da raquma 100 sadaka anan annabi yace wa man qala wanda yace alhamdulillah mi'ata marra sau 100 qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin rana ta kullo kuma kafin rana ta buya kana afdala min mi'ati farasin min mi'ati farasin yuhmalu alaiha la darka a kiyama tafi mutumin da ya kawo dawakai guda 100 da za a tafi yaki yace ga nashi gudunmawa kai abinda ka fada alhamdulillah mi'ata marra sau 100 da safe da kuma yamma manzo Allah ya ce wa man qala Allahu akbar idan mutum yace Allahu akbar mi'ata marra sau 100 qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin rana ta kullo kuma kafin ta buya idan kace Allahu akbar kana afdala min itqi mi'ati raqaba la danka yafi na mutumin da ya sayi bayi 100 ya yantar da su bayi mutane kenan ya sayi bayi mutum 100 ya yantar da su kawai kace Allahu akbar sau 100 da babu shakka shi yasa Allah yake cewa wala zikrullahi akbar babu abin da ya kai zikirin Allah ya wallada gashi yana da sauki saboda ka Allah ya sauwake shi ga harshen musulmai ga ladan da Allah madaukake ya sa mishi to sai manzon Allah ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kaga nan ma ba za ka datse wani gefe ba dole ka hada shi gaba dayan sa in ka iya fada mi'ata marratin sau 100 qabla tulu'i shamsi kafin rana ta kullu wa qabla ghurubiha kafin ta buya lam yaji yawmal qiyamati ahadun bi amalin afdala min amalihi babu wanda zai taho a kiyama da aiki mai kyau wanda ya fana shi illa man qala qawlahu aw zada to kaga nan kuma annabi yace sai dai wanda yayi kari idan ashe ana son ta yi kari saboda haka hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a babu katar ma ce bi kai tayin sa babu adadi amma dai annabi ya faɗa da safe da yamma kaga kenan tasbihi ne mai albarka in hailala ce mai albarka to in ka dubi waɗannan zikirori wancan zikiri subhanallahi wa bihamdihi shi kadai na biyu fa subhanallahi alazim wa bihamdihi na uku fa subhanallah shikenan subhanallahi subhanallahi kuma yanda annabi ya karantar din nan haka ake son kai in ka dauki subhanallah to babu shakka yana da falala manzon Allah yana cewa idan mutum yayi sau 100 ladarsa ta fita mutumin da ya ba da raquma 100 sadaka Allah ka samu iya riko da zikirinka wannan hadisin yana riwaya ta al-Imam an-Nasa'i yana sahihu targhib hadisin 658 to sannan akwai hadisin Abu Ayyash Zaid bin Samiti az-Zuraqi ana ce masa Zaid bin Sabit az-Zuraqi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza asbaha idan gari ya waye sai kai wannan zikiri kana lahu adlun raqaba min waladi isma'il da za ka yi wannan hailala sau 100 idan mutum ya wannan zikiri kai manzon Allah ya ce ga ladar da zai samu wanda ma sau 100 ne hailala ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 kaga a wancan hadisin na Abu Hurairah Abdullah bin Amr la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 to idan aka tashi a lahira ba mai aiki mai kyau kamar ka sai wanda yayi fiye da naka kaga annabi ya ce mu yi tayi babu adadi amma a wannan hadisin fa annabi ya ce sau 100 idan ka ce la ilaha illallah idan ka fada kutiba lahu adlu raqaba min waladi isma'il za a rubuta maka lada kamar ka yanta bawa ne kamar ka yanta baiwa daga zuriyar annabi isma'il alaihi salam wa kutiba lahu ashru hasanatin a rubuta maka lada 10 wa hutta anhu ashru sayiatin asha agoge maka laifuka 10 wa rufi'a ashru darajatin a daga masa martaba 10 sai annabi ya ce wa kana fi hirzin min ash-shaytani hatta yumsi Allah zai maka tsaro game da shedan har zuwa yamma inda zaka yi hailala sau daya Allah zai baka mala'ika da zai maka tsaro a wannan yini wa in qalaha idza amsa idan ka fada sau daya da yamma kuma fa manzo Allah ya ce kana lahu mislu zalika hatta yusbiha nan ma zaka samu tsaron Allah har gari ya waye saboda haka yasa idan kana neman tsaro to babu shakka kai riko da hailala annan kaga annabi ya ce sau ɗaya zaka fada da safe da yamma to amma wannan hailalar ta zo da bayanai daban-daban da kuma siffofi daban-daban wanda dai yana gwada maka ita wannan hailala yanda ake yinta ba wai zaka ce la ilaha illallah ka tsaya ba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka fada sau ɗaya ga yawan lada sannan kuma ga albarkan da yake tare da ita zaka samu tsaron Allah to sannan Allah subhanahu wata'ala zai maka irin wannan tsaro inda zaka sake yin zikirin da yamma amma da so samu ne ana so kai akalla sau 10 dan akwai riwayar sa akalla sau 10 a bayan sallar asuba sau 10 a bayan sallar la'asar sau 10 a bayan sallar maghrib kafin ma ka lankwasa kafafunka kafin kai magana da kowa kai wannan zikiri sau 10 to zaka samu cikakken tsaron Allah tabaraka wa ta'ala qala hammad bin salama fara'a rajulun rasulullahi fima yaran na'imu to wannan ya faru ne wato tabi'ai hammad bin salama tabi'i ne to sai yace da suka ji wannan hadisin daga wancan sahabi shi kuma sahabin abu ayyash bai shahara ba sahabin bai shahara ba kasan akwai shahararrun sahabban manzon Allah kamar ce ma irin su Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri Abdullah ibn Umar sun shahara shi wannan sahabi bai shahara ba ga hadisin da ya karantar ga hadisin akwai falala to sai shi tabi'i yake ba da labari yace cikin mu sai wani yayi mafarkin manzon Allah da yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Annabi a mafarkin ya Rasulullah inna aba ayyash yuhaddisu anka bi kaza wa kaza akwai wani mutum ana kiran shi abu ayyash ya ce sahabinka ne yana ba da labari game da kai ya ce mana in mutum yayi hailala sau daya ga irin falalan da zai samu idan yayi da safe haka nan idan yayi da yamma yayi mafarkin ya ga annabi sai ce to ya rasulullah ga tambaya ta sai manzon Allah ya ce sadaka abu ayyash Abu Ayyash ya faɗi gaskiya wato kaga kenan a mafarki sai tabi'i yayi mafarkin manzon Allah kuma annabi ya tabbatar da hadisin da wannan sahabi na shekarantar yace gaskiya ya faɗa babu ƙari hadisin yana sunan Abi Dawud yana sunan Ibn Majah hadisin ingantacce ne yana sahihu Abi Dawud hadisi na 2577 yana sahihu Ibn Majah hadisi na 3132 saboda haka abinda zamu lura yanda Allah yayi umarni haka ya kamata mu dauki umarnin sa idan Allah yayi umarnin mu rika zikirin Allah akai-akai zikiri mai yawa to zikiri mai yawa karka yi daka dauko zikirin da aka ce ga adadin sa zikirin da aka ce ga mahallin sa karka yi daka dauki wannan zikiri ka dinga yin sa a koda yaushe in kai haka ka saba umarnin manzon Allah saboda haka ana daukan al-azkarul mutlaqa ne mun karanta misalinsu kamar la haula wala quwwata illa billah la haula bata da adadi bata da lokaci bata da wuri a koda yaushe kai ta wannan zikirin to amma idan aka ce zikirin safe zikirin yamma kamar yadda Allah ya faɗa wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihin sa da safe da yamma to ya kamata mu nemi hadisan manzon Allah wani zikiri ne, wani tasbihi ne Allah ya ce mu yi da safe. Annabi ya karantar, kamar da muka bada misali cikin hadisai din nan, Allah ka samu iya tsayuwa akan sunnar Annabi. Me aya ta gaba take cewa?
Wallahi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima.
Huwa alladhi yusalli alaikum, Allah shine wanda yake salati gare ku. Allah yana salati gare ku. Wa mala'ikatuhu, da mala'ikunsa, li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur. Me yasa Allah da mala'ikunsa suke salati gare ku? Saboda su fitar da ku daga duffai zuwa ga haske. Wa kana bil mu'minina rahima, kuma Allah ya kasance mai jinkai ga mu'minai. Allah mai jinkai ne ga mu'minai. Allah yana salati ga al'umar Annabi Muhammad. Abin da ya faɗa mana da kansa kenan, huwa alladhi yusalli alaikum. Me salatin Allah? Salatin Allah shine yabo da yake yi idan musulmi yana wani abin kirki, Allah yana yabonsa a wajen mala'iku. Wannan shine ake nufi da salati. Yusni alaikum shine yusalli alaikum. Allah yana yabonku. Kuma akwai misalai da yawa na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu Allah ya yi yabo ga mutane saboda irin ibada da suka tsaya suna yi. To mala'iku su ma suna salati gare ku. Salatin mala'iku kuwa addu'a ce, wanda misalinta ya zo a cikin Alkur'ani. Mala'iku suna addu'a, babu shakka. Mala'iku suna addu'a ga musulmai. Kuma tunda Allah ya aiko manzanni kaf, babu mutanen da suka samu addu'ar mala'iku kamar al'umar Annabi Muhammad. Babu mutanen da suka samu addu'ar mala'iku. Kaga dai annabawa da aka turo suna da yawa, kuma mabiyan annabawan suna da yawa, amma gatar da mu muka samu a wajen mala'iku ta fi na kowa. Allah ka samu na ciki. Saboda haka Allah yana yabo, mala'iku suna addu'a. Kai za ka ɗauka yabon ba wani abu bane, ina ai idan Allah ya yabe ka, to rayuwarka ta zo cikin sauƙi har abada. Allah ka yaba mana. Saboda haka yasa yabon Allah ba ƙaramin abu ba ne. Ka dai dubi yawan mutane a duniyan nan, ko na garinku ma, a ce a garinku kaɗai Allah ya kira ka, ya ce to kun ga wane a gari kaza, unguwa kaza, yana ƙoƙari, ina son shi. Allah ka samu dace da haka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.